Zoomer and the Beat.
Masha Allah.
Ay, magana aure ake.
Ya Rasulullah,
inda ka so aure ina inda aure yake.
Ya Muhammad Rasulullah,
ka ce mu yi aure kuma son aure muke.
Da sunan Allah, mai rahma, mai jinke. Aure zai dauru. Da sunan Allah, mai rahma, mai jinke, za mu auru.
Amarya albarkaci annabi,
amarya madalla,
ango albarkaci annabi
madalla.
Abunda ake so 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 samu a hada aure,
wanda kake so so
ka dage a muku aure.
Aure fa aure da dadi fa, buki fa buki da dadi fa, bashi na fa.
Ka auri mata hakkinta zaka dauka daga mu, in ta ce naman zaki zata ci dole fa ango ya nemo. Sai mata sutura, sai mata komai nata ne kudin da ka samo. Kar da ta ci tuwo kai a waje kana ci indomi da romo, kuma ka sake fuska kullum ku dinga wasa ta kama ka kamo. An baka ita mijinta ka wanke ta da sabulu da omo, ke ma amarya abinda ango ya so kuma dole ki. In kin yi girki sannan a gefe sai ki yi abun kwadayi, kullun da safta abun da ya fi so zaki dauka ki. In ya fi son yanga kika tashi ke hada da layi, mazaje na son shagwaba to tunda ke ce matar shiki. In ni ma dan mama auren na ni ma zan dage in yi.
Zoomer and the Beat.